Da ba da ba da 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 da.
Just wanna be strong. Don't wanna make you uncomfortable.